طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah da taimakon Allah subhanahu wataala kenan zan mu ci gaba da darasin mu na mustala wanda muke yi wanda kuma yau shine darasin mu na bakwai insha Allah inda sati da ya gabata mun tsaya mun tashi mun qati' wal hadith hadisin da ake cewa mun qati' wanda ya shiri wanda mun ga yi tarifin shi wancan satin kuma mun ga ya kasu kaso hudu akwai daga cikin shi akwai mursal akwai muallaq akwai mu'dal akwai munqati sannan wancan satin muka ce duka wannan anwa'in mursal muallaq munqati mu'dal duka suna shiga karkashin munqati saboda duka sakatayin isnadi da yake da kai hadisin mursal menene wanne ne hadisin mursal wanda aka samu wata irin illa ha wanda babu sahabi an sabke sahabin daga isnadi shi yake cewa hadisin mursal tayyib hadisin muallaq wanda aka wuce isnadin shi kawai aka asnada shi zuwa kawai kalan nabi sallallahu alaihi wasallama shine suka ce ma khuzifa min mabda'i isnadihi rawin fa akthar tayyib hadisin mu'dal mawadal mala'al mutane kamar ya azage wani nan aje can ma azage ko kuma azage wannan mu'dal
khuzifa min asnadihi min asma'i sanadihi rawiyan
ra
rawiyan
rawiyan akwai wata kalma guda ma khuzifa fi asna'i sanadihi rawiyani ala tawali ala tawali ajira kenan sai shi sai an samu mutane isnadi mutum bi ajire dukan hadisi yake mu'dal to shi kuma munqati
shi kuma
daya aka cire ko kuma ala ghairi tawali kuma aka cire to shi wannan hadisin ana ce mishi munqati kuma sannan muka ce duka wannan hadisin duk inda isnadi ya cire ana ce mishi hadisin munqati ana ce mishi hadisin munqati kenan wannan shine abin da muka dauka a wancan satin kuma wanda mun gani amsila a cikin su yau da taimakon Allah subhanahu wataala kenan za mu tashi akan hadis at-tadlis mala da wancan satin bakan tayyib hadis at-tadlis wala zai yi wani bayani akan wanda ya shayi hadisi wanda ake ce ma mudallas ko kuma rawi a ce mishi mudallas ko kuma at-tadlis yana daga a yaren larabci daga dallasa yudallisu tadlisan dallasa yudallisu tadlisan sannan malamai suka ce an dauko shi daga koyi wani abu kamar mutum ya koyi wani abu na aibi shine ake nufi da dallasa ku kamar yanzu wani abu wanda baka so a sani ka koye shi sai kai wani abu wanda gashi nan dai baka bayyana ba wancan kenan ka yi tadlisin shi ka dallasa shi ka koye shi kamar yanda zan mu zo mu gani sannan shine malam ya ce mana at-tadlis tadlisi ta'rifuhu alif ta'rifuhu ba aqsamuhu jim qa'ifatun min al-mudallisin dal hukm hadisin mudallas kenan wannan abubuwan da malam zai kawo mana a cikin wannan maudu'i na tadlisi na farko ta'rifin shi sannan kuma aqsamuhu ila kam yanqasim sannan kuma qa'ifatun min al-mudallisin wasu daga cikin wanda aka wasafta su malamai suka wasafta su da tadlisi cikin malaman hadisi sannan kuma abin da ya shafi hukumar taida hukumar hadisi tadlisi shi hadisin tadlisi wani irin hukunci gare shi alif at-tadlis malamin yace siyaqul hadisi bi sanadin yuhimu annahu a'la mimman kana alayhi fil waqi' wato siyaqin hadisin da zai zo gashi na a cikin isnadi yuhimu wanda idan ka kalle shi akwai ihtiwali, akwai wani wahamu a jiki cewa wannan hadisin amma kawai sanadin shi daidai yake a game yake, ko kuma sanadin shi muttasil ne har zuwa ga ga wanda aka danganta shi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma lahiya shi lau isnadin, in ka gane shi aka kauce zakai lahiya nau, amma dai akwai wata illa, akwai wata illa kina istilahi wannan illai kamar yanda illoli zan magani kala kala ne, to wannan illa da ke da kwai wanda aka wasafta ta da tadlisi dace kenan zan tayi mana bayani akan abin da ya shafi at-tadlis shine malam yace a waqi'in hadisin idan ka gani zaka ce wannan hadisin sakni hadisi ne muttasil bai da salim min ash-shurur min al-illa bai da wata illa, amma idan ka bincika zaka gani kamar yanda zan mu zo mu gani amsila inda tadlis ya kasu kaso nawa kenan. Wannan shine ta'arifin hadisin at-tadlis, ko kuma wasu malamai suna fasarta shi huwal hadisul ladhi waqa'a fi sanadihi mudallas au mudallis, shine hadisin da a cikin isnadin shi wani rawi wanda aka wasafta shi a tadlisi ya shigo ciki yayi tadlisin, kenan hadisin da aka wasafta shi da wani yayi tadlisi a cikin shi ya boye wani abu, me yake boyewa tadlisi, dan muga akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shuyu, ko wanda shi isnadin kwata kwata ne zai sabke wani rawi a cikin isnadin silsilar ta isnadi kamar yanda zan magani ya sabke wani, akwai kuma wani tadlisul shuyu wanda kwanakin baya ma mun ba da misalin shi malamin shi ne gashi nan ya rawaito hadisi a wajen shi, amma da yazo he ce haddathana ya gaida wani sunna wanda ba a san shi ba, ya gaida wani suna wanda ba a san shi ba, kenan idan ya zamanto shi rawin da ya bada hadisi akwai wani rawi ko da'ifi kamar yanda zan mu zo mu gani he ya sarke shi, wannan yana daga cikin tadlisul isnad wa sanad ta tadlisul taswiya, kenan wannan shine maudu'in da zan mu dauka a yau da taimakon Allah subhanahu wataala. Malam yace wa yanqasimu ila qismayn, sannan tadlisi ya kasu kaso guda biyu a takaice ne nan malam yake gani mana tadlisi ya kasu kaso guda biyu, amma idan ka wasa a cikin manyan littattafai na mustalahul hadis zaka gani ya kasu kaso wayan shida, duk da cewa idan kai regrupan su zai dawo maka guda biyu ko kuma uku, a cikin akwai tadlisul isnad, tadlisul shuyukh, tadlisul suqut, tadlisul ataf, tadlisul qata', duka yana daga cikin nau'i na tadlisi, amma dai idan ka dawo da su gabaki daya zai zamanto guda biyu ko kuma guda uku, wasu suna kasan fita su guda uku, wasu suna raba su guda biyu. Malam yace wayan kasimu ila kasimaini, shi tadlisi ya kasu kaso biyu, tadlisul isnadi wa tadlisul shuyukh, tadlisi na isnadi da tadlisi na shuyukh na da malaman rawun da ya rawaito a wajen shi. Yace fa tadlisul isnadi wanne ne to tadlisul isnad, shine an yarwi an mallakiyahu ma lam yasma'uhu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi bi lafzin yuhimu annahu sami'ahu aw ra'ahu mithlu qala aw fa'ala aw an fulan aw anna fulanan qala aw fa'ala wa nahwi dhalika. Mal yace tadlisul isnad shine a samu rawi ya rawaito hadisi ga mutumin da ya gane shi laqiyahu suka gadu aw malam yasma'u ya gane shi sun hadu da shi sun hadu, amma ya rawaito abin da bai samu ba bai saurara ba daga waje shi, yaushe zaka bada labarin hadisi idan mutum kun hadu ya maka magana zaka ce to wane ya ce ko na ga wane ya bari, to shi kuma wannan tadlisi na isnadi ka gamu da mutumin amma bai baka ba labarin kai bai baka ba, to sai ka rawaito abin da ya faɗi ko kuma abin da ya yayi ko kuma wani abu makamancin haka, kamar ya ba wani labari kai kaji an ba da labari zuwa ga wani, to kai ka rawaito da cewa kai ne ya baka labari, to ya za a yi a gane ba kai ba ya baka, ya za a yi a gane a da ni bai yi wa ake hudawa kuma yawwa yana daga cikin hanyar da za a wani malami ya wani wani malami ya kwai kamar yadda aiwancin satin ba manta ba mun ba da misali irin haka wani ya baka wani ya gai wani labari shine muka bada ko wani ya bada wani labari misali kai ba ku haduwa da shi sai ka zo kake bada labari ya ce kaza misali ya ce mini kaza kai kuma da aka aike ka ba mutum ya mutu wancan satin mun ba da shi gani to kenan wannan zai zama to yani tadlisi ne kai tunda kai laqitahu afwan ba ya ka mutu ba kun ga mu amma bai baka ba labarin wani malami yace kawai da kuka hadu gaisa ne kuka ya shigo nan sabilin roda kuka gaisa sai ya huta kenan kun ga mu sai can kake bada labari ai wane 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 ya ce kaza to kenan kenan abinda ka bada wannan kai ta dalisi an yarda kun hadu amma bai baka ba bai baka ba kenan ka ji ne amma a wajen wani ko kuma abinda bai hodi bane kake so kace ya hodi haƙƙi ɗayan bi ne kenan shi da dalisi da isnad shine an yarwi arwawi amma laqiyahu ma lam yasma'u minhu muhim annahu sami'ahu minhu aw amman asarahu wa lam yalqahu muhim annahu qad laqiyahu wa sami'a minhu shine malam yace nan an yarwi amma laqiyahu ma lam yasma'uhu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi kenan wannan duka daga yana daga cikin ta'arifi na tadlisul isnad idan aka ce ma menene tadlisul isnad a cikin tadlisi menene tadlisul isnad tadlisul isnad shine rawi ya rawaito hadisi ga mutumin da ya gani amma bai bashi ba labari ya rahoto cewa ya gani kaza ko kuma yayi kaza ko kuma ya ce kaza ko kuma wani abu makamancin haka irin na rawaitowar hadisi kenan idan rawi yazo ya bada labari cewa ya gamu da wani malami amma yazo ya bada labari cewa malamin haddathana fulan ya ce mana kaza sannan kuma abin bai saurare shi ba daga wajen shi kenan wannan shi ake cewa tadlisul isnad kamar yadda zan magani misali hadisin da Imam Al-Hakim ya rawaito daga tariqa bi awana an a'mash an Ibrahim Taymi an abi Dharr رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في النار ينادي يا حنان يا منان ونن اسناد حديثي ده امام الحاكم يرويه يرويه ده في حوانا sai ka ce lahiyar shi lau to matsalar da ke da kwai shi ne abi awada ya ce mishi ahmashin ka saurari wannan hadisin daga ibrahimu taimi daga ibrahimu taimi shi ka saurari wannan hadisin sai ya ce mishi la haddathana bihi ibnu shubayr an ibnu shubayr an ibrahim taimi
kenan nan da yazo nan yayi tadili tun da dama da yazo da an yazo zaka gani wanda yake tadilisi zai ce an fulal inda in nace an fulal ba ta ne ba ya ba Allah daga wani an wani daga wani ba ta ne ba haddathani bihi fulal daga ce haddathana daga ce an wanne ne kake ƙara tabbatarwa da cewa an baka labarin haddathana ko haddathani wani ya ba ni labari to da kazo kace an wani daga wani idan daga wani shin tana yi wa ya baka labari tana yi wa kuma ba kai bai wa labari to da yazo yace an shi yasa zaka gani idan mudallisi rubutu wanda aka wasafta su hadisi in suka rubuto hadisi zaka gani an ta yi yawa kenan nan hanya cikakka da isnadi shine ana abi awala an ahmash an ibni jubair an ibrahim tayyib ana abi ana sidara annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya salima wanda wata da take shi amma wannan hanyar da tazo daga nan wannan waye da dalisi a cikin ta ahmash ahmash ita dalisi yayi da dalisi an ibrahim tayyib idan ya sabke ibni jubair ibni jubair ala ya rawaito shi bilawa su da Ibrahim Ibrahim da shi kuma rake ya rawaito shi tare akwai wasita tukun wannan tukun Ibrahim kina wannan shi yake cewa ta dalili sun isna ka sabke rawi sarki shine kwata kwata akai kace an wani shi kuma sun gamu da wani amma bai bashi ba hadisi inda ya bashi babu matsala amma bai bashi ba yace an wani kada ce to shi ya baka labari yace a na saurare shi ne daga wani an wani kenan kuna tare da wani abinda bai gwadi ba kake ba da labari a shi wani shi ya baka labari a ba shi bai bani malam Muhammad ya bani zuwa gare shi kenan idan ka sauke ka zo direct shi ne zan magani sababin me yasa malamai suke wasu malamai suke yin tadilisi dake a cikin malamai akwai wanda tadilisin sa ana karba manyan malamai wasu tadilisin su ba illa bane tunda akwai wanda malamai suna da tadilisi amma cikin sahihaini suna da ruwaya wadda take ingantatta kenan wannan ita ce sura ta farko ta hadisin tadilisul isnad sannan misali sura ta biyu ayyukun rawi qad asara man rawa anhu lakinnahu lam yalqahu aw yakunu qad laqayahu walakinnahu lam yasma' minhu shay fayarwihi anhu muhiman annahu qad sami' minhu misal dhalika ma rawahu abdul majid bin abi rawad an abi ana arwaydillah bin umar an nafi' an ibn umar qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li kulli firaqin kulli ummatin fir'aun hadith tayyib wannan hadisi shi kuma wanda yazo misali ne dan surar da zaman to ta bayyana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ibn umar ya jallasa shi zuwa ga daga ruwa saboda shi bai saurari ba ko ya wani shi wanda yake da misi zuwa ga shi wannan zuwa ga wanda idan wannan yana da tsayi ba sai da sinari ko ka gamu da mutum kuma ba shi wannan ko bai saurari komai ba dai yayi ta da misi nan kuma sun gamu wannan amma bai saurari ko wannan hadisin daga waje shi sai sarki ibn jubayr sai ya ce a ne kwa yi mutai kinan wannan duka yana daga cikin sura ta tadlisul isnad kinan shi tadlisul isnad kawai cikin isnadin ne za a cire wani daga cikin rawi a bada hadisi a lafis shi bai saurari ba hadisin sun gamu da mutum amma bai saurari ba hadisin ko kuma ba su gamu ba kuma bai saurari ba hadisin kuma yace an wani kinan sura biyu ga misali nan na biyu guda biyu wanda ya bayyana mana kinan insha Allah sai da dalilin shuyukh mana yace bincin tadrisul isnad akwai tadrisul taswiya akwai tadrisul taswiya kuma cikin tadrisul isnad dan wasu malamai suna gama shi guda ne kawai su ce tadrisul isnad guda ne da tadrisul taswiya amma wasu suna raba shi saboda nan abinda ake samu a cikin tadrisul isnad sun raba wannan distinct ne kamar suna da fikka ana karbar ruwayarsu amma wannan tadlisin da suka yi ba a karba ba shi kuma tadlisin taswiya da ifi ne za a sarki kamar da ifi ne ke da kwai misali shi shi mashhuri ne da hadisi da yazo ba da wannan hadisi bin abi farwa wannan maturuki ba kwata kwata in kaga hadisin shi ma kaga kade maturuki
to
maturuki eh sahabi bin abi farwa maturuki shi kuma wannan dukkan dukkan ana karba hadisin shi to da yazo da zai rawaito hadisi sai ya zo ya yi ma wannan kunya ya kawo shi da kunyar da ba a san shi ba ya sai al'asa ya rawaito shi ga sunan shi sai ya kawo shi da kunyar da ba a san shi ba kuma ya gudda maturuki kun ga an yi sakata yin isnad kina ya zanto da dalilin isnad an sarke isnad saboda me saboda da'ifi ya daga an gani wannan ya ba da sunan shi ne yake an wani ta zai kai kuma da'ifi ne ba amma sai ya sarke shi sai ya sarke shi sai ya ce annabi ne kuma ya ba ma wannan wata wanda ba a gane shi ya dauka wani rawi ya can ya rawaito hadisi zuwa ga nata garafe an yi noko ba kinan din dai ba ka san ba na warko ka gana an madda sunan an madda ba ba shi wasu ne shi da an ba sunan shi direct zaka iya gane shi a eh wani yana da waya an waya kuma wani bai haɗu ba da nata gine ka ce akwai illa tunda in aka zo aka ce ma ga sunan shi nan akwai illa na an ba ka sunan shi to ni na san bai haɗu ba da nata to ta kaka za a ce hadisi ginin direktan man illa za ta zo to sai ya ba alkuniyar shi alkuniyar ma kuma nan ya kara mata al'asali nisba zuwa ga asalin kabilarsa asali aka ba shi ya ga sa wannan nisba kuma ba a san shi ba da wannan nisba kai kinan wannan nisbar da ya bashi ya badda mutane ya kara badda mutane kinan ya dauka wata ruwaya ce aka samu annabi wani hanya ce daban to amma saboda menene duka yi wannan saboda ya badda wannan ya badda Ishaq saboda shi menene maturuki
mun ta kine shi
daga an gaishi ka wuta kore hadisi da daga an gaishi kore hadisi da eh dubara
su kokari shi
wannan suna da hadisi ta suya
dai
dai hadisi ya inganta
wannan samu shi kamar a cikin tirmizi ana yin wani yanda sai
ya
yi wanda daga wani da kuma shi ruwanci ga ne kirkin
ga gwamnati ga wannan
wani shi ne
to kun ga illoli ma da ke da kai illolin da ke da kai gina karkashin wannan hadisi kina wannan yana daga cikin misali da
kina wannan sun sha bamban wannan su
sun sha bamban
su sun tunda tunda dai wannan shi su kaji zuwa su wancan
fikka wancan fikka ke sa malamai suke dan bambantawa suka ce akwai abin da ya shahi eh saboda wannan shi ka gani na warko da'ifi ne aka yi shine sura shi an yarwi mudallis hadisan an shaykhihi thiqa bi sanadin fihi rawin da'if فيحذف المدلس من بين الثقتين اللذين لقيا احدهما الاخر وليس اولهما مدلسا وياتي بلفظ محتمل فيستوي الاسناد كله ثقات الا بيج لو ko ka gani wannan shi wannan thika ne makaici ana karba hadisi na ga thika ne ana karba hadisi zan ka zo nan ka gani eh to nan ya bada hadisi cewa thika sika sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam to me yazo kawo da ibi ne ya sarki da ya sarki da ibi sai yazo wannan dan ka aje a gane cewa wani bai saurara hadisi daga wani sai ya bashi alkuniyar shi ya danganta shi da kabilar su da wanda ba a san shi ba ba a danganta shi kamar yanzu wa za a ce ba a danganta ka da wani garo kai ana ce ma al-Barnawi ko al-Barnawi sai a zo a ce a danganta ka da shi da kuma a baka al-kunya yanda in aka ce ga sunan nan an gaya shi kaza ne kenan gane ya zai wani to amma in aka badda shi sai a gani shi da mun shi da zai sita suya da ifi ne ake
ya badda da na ko ka san ba ka san shi ba ne shi ba ne ruwan tsaye
eh
mun suka da sai ce shi ba da ne shi ba eh kuma ya badda bai gani ba kuma shi ya kai ka samu ruwan
eh duka wannan yana daga ciki ya kuma ya badda dan wancan da ifin da yadda ka akasa gano wa akwai wani
gane Isaka bin Ali Farwa kenan wannan yana daga cikin kenan wannan hadisin Ubaidillah bin Amr sikani
shi kuma wancan Isaka bin Abi Farwa shine maturuk
annafi nafi sikani kuma ibn Umar shi kuma sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan aikin nan matsalar da aka samu shi Baqiyyah bin Walid shine ya rawaito wannan hadisin daga Ubaidillah kuma ya sarraha yace haddathana Ubaidillah ka gani na aka samu matsala sannan kuma da ya sarraha hakan da ya bada labarin cewa haddathana Ubaidillah za iya ganewa cewa akwai matsala to sai ya ji Abu Wahab al-Asadi da fata an fahimta insha Allah kina wannan shine tadlis da suya wanda malamai suna gama shi a cikin tadlis da isnad shi zalan malamin kun duba da kawa tadlis da suya amma wasu suna huddo shi su mai da shi daban su bar wancan tunda wancan muka duba shi duka sikka ne shi amma kuma wannan wanda ake sakya da'ifi ne da'ifi tunda ka duba an sarki da'ifi duka isnad shi ma ya zamanto sikka ne
tunda shi wancan ko an hudda ma dai wanda aka hudda ma sikka
ne eh sikka ne
kuma shi wanda ya hudda ma
eh sikka ne shi ma wanda ya hudda shi kuma nan da'ifi ne ya hudda wancan sikka kuma ya juye ya hudda da'ifi kuma ya juyo ya juye sikka
shi nan takdisan yin ma da'ifi ne
a shi ma matsala gare shi hadisin Baqiyyah zan mu zo mu ga mana ya kawo maka misalin shi wanda shi yana yawan tadlisi ne yana in kaga ya ce ma Baqiyyah bin Walid a cikin isnadin to wannan isnadin da ka tada shi da farko saboda kalla zaka samu ba yi ba tadlisi a cikin shi
to rayuwar shi aka tada shi
malam yace tadlisi wa tadlisi shuyukh kenan wannan tadlisi shuyukh yace an yusammi rawi shaykhahu aw yusifuhu bi ghairi mashtahara bi mashtuhira bihi fayuhimu annahu ghayruhu imma likawnihi asghar minhu fala yuhibbu an yuzhira riwayatihi amman dunahu wa imma liyadhunna an-nasa kathrata shuyukhihi wa imma li ghayrihi ma min al-maqsad tayyib tadlis shuyukh malan zai ba mu bayani me tadlis shuyukh shine yace rawin da zai zo hadisi ya ga wajen sheikhin shi wanda ya rawaito hadisi a wajen shi sai ya yi wasafta shi da wani suna kamar yadda ya fara ana nan sheikhin shi ne da ya rawaito hadisi amma hemi sai ya wasafta shi ya sake mishi wani suna bai gairi mashi tuhira bihi saboda sunan da bai shahara ba da shi wannan damar mun taba ba da irin misalin shi sunan da bai shahara ba da shi ya kawo ruwaya sai ya bashi wancan sunan shi dai wancan shi ne amma sunan ne ya sake fayuhima annahu ghayru sai a dauka cewa ba shi bane ba nan da yayi wannan ai dauka za a yi ba shi bane ba kawai wani sunadi ne ruwaya amma dai wannan shi ne kenan kuma da in ka tabbata cewa shi ne kenan ba a samu ba ta za a yi nafi saurari ba shi daga nafi dole akwai wani ka bincika ka gani akwai maturuki da aka yadda kenan fayuhima annahu ghayru zai zaka samu wahamcewa wani ne ba wancan rawun ne ba da ka sani in malikaunihi asghar wannan yana daga cikin asbab intadlis in malikauni asghar minhu malami ne amma hadisin da ya samu a wajen wani yaro ne ya yi shi girma to dan ka a ce ya rawaito ruwaya a wajen yaro sai ya sake mishi suna sai ya mishi kunya ya sake mishi alkunya ko kuma wani abu ya wasafa malamin a wani abu wanda bai shahara ba da shi da daga ya ce wani ne misali kai ne akwai wani yaro kanan-kananka sai baka hadisi da ya baka hadisi to in ka ce wani sai a ce ato malam wani ne da ya ba shi hadisi kenan an sani yaro ne ya baka hadisi wajen yaro ne ko kuma malam ya ce fala yuhibbu an yuzhira riwayatuhu amman dunahu bai so ya bayyana riwayar shi a wani shi wanda yake kasa da shi kenan shi yasa wasu malamai suke da dalili wa imma yace li yazunna nasu kasarata shuyukhihi ko kuma dan mutane su yi tunanin cewa yana da malamai da yawa inna in ka ce haddathani fulan an san wani haddathana fulan an san wani kinin kasaratu shuyukh kamar imamul bukhari malaman shi nawa ya ce ya saurari hadisi sama ga malamai nawa 70 je ka bincika je ka bincika saboda malami din saboda malamai din yi
ya
akwai wanda ya shahara da su amma hadisai inda ya samu sama da malamai din Ali bin Madini wannan duk sun shahara irin su Humaydi duk sun shahara a riwayar Bukhari Bukhari malaman Bukhari akwai wanda sun shi amma kasarat shi saboda malamai adam kuma suna neman ulul isnad yanzu kuma tana yiwa wani malamin kamar isnadin nashi nazil ne kamar yanda zan muje mu gani isnadin nazil da isnadin ali isnadin nazil isnadi wanda yake akwai mutane da yawa yanzu a ce hadisi ne guda biyu na harko tun daga ni ne misali marwayi na rawaito shi daga wani an wani har yazo zuwa ga wannan sai ga wata hanya daga ni zuwa wannan zuwa wannan mutun nawa ne uku nan ko mutun nawa ne
biyar
ko shida wannan hanyar ta mutun shida da wannan hanyar ta mutun uku ce ta hi
ta mutun
shida ta mutun uku shi a isnadi a kullum menene ake so kusa da annabi hadisi yana kusa da annabi yana kura tana karkade mishi yana kusa yana kubuta daga kura saboda waye bayan annabi sahabbai sai tabi'ai sai kai to in ka samu isnadi mai mutum uku tsakaninka da annabi ga mai mutum shidda kuma ko bakwai tsakaninka da annabi sai dai yawo kuma ya zo maka nan kuma kawai mutum uku ne ya biyo ya zo ya sha gobar mai annabi
wannan
kamar in ya zamanto hadisin ya sabko kasa misali ruwaya ce ta zo nan misali wannan ruwaya dauka sai zamanto nan mutum guda ne sai zamanto kuma ga wasu nan wanda suka zo ko kuma suka dauka nan mutum guda to anan sai aka samu mutane da yawa sai nan dai nan ko ya samu biyar to kaga nan dole in dai wannan ba du'afa bane ba masu rauni bane ba zai zamanto ruwaya sai zaka da masa wuri wacce kamar akwai ruwaya da Malik ya khalafa ma jamhur sika ta ruwaya to wannan ruwaya ba a dauke wata Malik sai ta zamanto shar shine muka wuce mun zo kan shi ga ce ruwaya turdawi mukhalafatu rawi liman huwa aula min kenan tadlisu shuyukh ka wasafa shi malamin naka da wani suna wanda ba a iya ba gane ba shine dan umma li ulul isnad dan ka samu wani ko kuma yaro ne baka labarin ka rawaito da wani dan ka boye cewa yaro ne baka labarin hadisi kenan shine malamin ya haƙi mana kenan wannan yana daga cikin tadlisu shuyukh kenan kamar yanda muka bada misali nan na Baqiyya bin Walid ya boye wannan malamin nashi saboda mi
saboda kaushi wannan ne matrubatu
saboda a shi ai malamin nashi tukka ne
a shi
wa haka
ya boye sunan shi
Ubaydillah bin
Amr sai sunan nashi
da ya sauye sunan shi to sun sauye sunan wannan kenan kaga ya wasafa shi da wani abu wanda ba a san shi ba to shi ake tada ma cewa tadlisu shi shi kuma nan sababin illa da yasa ya wasafa shi dan ka a gane ya sarke maturuki ya sarke maturuki tunda yanzu da ya daga ya ce Ubaydillah an san Ubaydillah da sauraron hadisi daga Nafi to sai ya ce Abu Wahab al-Asri to waye Abu Wahab al-Asri sai a dauka wani sabon hadisi ne ya rawaito annaka to amma shi yasa da farko Imam Ibn Madini ne ko Ahmad ne yace kalla man ya fahimi hadisi din nan mutane kadan ne za su iya gane wannan yake saboda idan ka gani haka ta zaka yi ka sika ne wannan sika ne wannan sahabi ne to shi kuma nan dama bai illa tadlisi rawi yace an amma idan yace ya sarraha da sama yace haddathani to wannan zaura malamai ne sai a karba
idan ya sarraha cewa wane bani labari kamar yadda muka ce muku in nace daga wane da ku wane ban labari wane zai inganci wane ban labari idan shi wannan illa ce yayi da dalis shi yasa baqiya idan ka ga ruwa ya shagace kai ta ka zanna ne kaga nan ya sarraha da sama to amma yanzu illa nan ka tsawo kaga a ciki yayi da dalis da sinad a ciki yayi da dalis da suya a ciki yayi da dalis shiyukh dukkan nau'o'i da dalis yayi ne shi kuma daya ka samu ya ka da ruwa shi kuma dukkan ne saboda wannan maturuki ne ba karbar ruwa ya shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dashi dukkan ya jujjuya yannan wannan wasafta shi da yake Abu Wahab al-Asadi shine tadlisi ashiyo kenan shine tadlisi ashiyo malai yace wal mudallisuna kathirun masu yin tadlisi suna da yawa fihim du'afa a cikin su akwai da'ifai wa saqat a cikin su akwai saqat kal hasan al-basri daga ciki akwai al-hasan al-basri yana daga cikin saqat wa humayd al-tawil humayd al-tawil yana daga cikin saqat shi ma wa sulaiman bin mahr mihran al-a'mash wa muhammad bin ishaq wal walid bin muslim shi kuma walid bin muslim shi ma hadisi shi yana da rauni shi ma idan ka gani yana da yawan tadlisi yana da yawan tadlisi sai kuma waqat rattabam al-hafiz ila khamsa ila khamsi maratib al-hafiz idan malai yace al-hafiz yana da ibn hajar ya rattaba su martaba guda biyar yace al-ula ta farko man lam yusaf bihi illa nadiran ka yahya ibn sa'id wanda ba wasafta shi da yana yin tadlisi illa nadir sai nadir zaka same shi kuma in yayi tadlisin ma zaka gani kana iya ka karba hadisi saboda ya ba shi labari ko kuma ya samu ruwaya daga wani waje shine ka Yahya ibn Sa'id misalin shi yace saniya asani man ihtamala al-a'imma tadlisahu wa akhraju lahu fi sahihi li imamatihi wa qillati tadlisihi fi janbin ma rawa ka Sufyan ath-Thawri aw kana la yudallis illa an thiqa ka Sufyan ibn Uyayna malai yace na biyu shine kamar wanda malamai suka dauka ruwayar shi yana daga cikin malami sannan kuma ya kasance bai yin tadlisi sai ya tabbatar ruwa ya tashi in yayi tadlisi ma a tabbace take saboda malami ne kamar in muka zo wajen jarhu wa ta'dil za ku gani akwai wanda malami ne idan wani daga cikin malamai jarhu wa ta'dil suka zo suka ce wani da'ifi ba ka raba saboda ishtaharat imamati limancin shi ya shahara ya zama to malami wanda ba iya kamar misali yanzu wani ya zo ya jarraha wani daga cikin malamai manyan malamai misali ko kuma nan malam wani ya zo ya ce malam ya jarraha malam malam majruhi ne idan aka ce tajrih shine kamar ka nuna wani ka ce wani da'ifi ne ba karba hadisin shi ko kuma rawu yanzu wani ya zo ya ce ya jarraha malam ya zaka dauke shi ta zaka yi kai
shine bai kai malam ba ya
da to kaga ni wannan kamar malamtar shi ta shahara malamtar shi ta shahara kamar Imam Malik wani ya zo ya ce Imam Malik da yiki duba kan shi ta ga ni da wanda kaga yayi wannan duba ka gani wane ne to kamar wannan shi yasa a sharhu wa ta'dil at-tajrih idan malami ishtaharat imamatu bai ya karba tajrihi shi ya riga ya wuce baka iya ka sharha ko ka jarraha shi aikin manza ne kai to ka shine wani ya bada ka Sufyan bin Sufyan ath-Thawri Sufyan ath-Thawri malami ne amma an same shi da tadlisi amma wannan tadlisin bai ya hudda ruwaya shi saboda Imam Bukhari da Muslim sun rawaito ruwaya cikin sahihan shi su kuma busu huddo hadisi kamar yadda mun gani sharuɗan su busu huddo hadisi ga wani rawi wanda yake da rauni ko wani abu sannan malami yace aukana la yudallis illa an thiqa ka Sufyan bin Uyayna ko kuma wanda bai yin tadlisi sai ga thiqa sai a thiqa ka Sufyan bin Uyayna shi ma Sufyan bin Uyayna an same shi da tadlisi amma shi tadlisin shi bayyin tadlisi sai mutunan thiqa ne kenan duka hadisan ingantattu ne yake in ma bai ji ba misali muka ce malami yasma' minhu tadlisi sai sanad bai ji ba hadisin yana iya cewa an fulan ya rawaito shi daga wani amma hadisin ingatacce ne kuma wannan ya faɗi haka ne sikka ne kenan shi Sufyan bin Uyayna ya kasance la yudallis illa an sikka as-salis na uku malan yace man aksara min at-tadlisi ghayra muqayyidan bi sikkati ka Abi Zubair al-Makki wanda yawaita tadlisi shi kuma yana yi ga baki daya martaba ta uku martaba ne martaba malan yake wai mana
wanda na farko mallami Yusuf illa najir dai guni za a same shi kuma wannan wanda su kuma in sun yi a in mai su ta karbaba ta karbu shi kuma na uku wannan ya yawai da tadlisi ga siqat da kuma da'afa ya zaman to tadlisi shi akwai wasu siqat wasu da'afa kenan shine ba da misali ka bi Zubair al-Makki rabi'a na hudu yace man aksa man kana aksar tadlisihi an du'afa wal majahil ka baqiyatu bil walid mutumanna shi tadlisin shi akan du'afa yake da majahil na ka ce majahil wanda ba a san bai jahala majhul amma ba a san shi ba waye shi majhulul ayn ko majhulul hal majhul kala bini akwai majhulul ayn majhulul hal wanda shi karan kan shi waye ba a san shi ba shi kuma majhulul hal an san wane ne amma ba a san ba halin shi kenan shi kuma baqiya da tadlisin shi da mantika da yazo a da ifai a kuma majhulai wanda ba a san sa ba ma sai ya tadlisi akan sa na biyar shi kuma man damma ilaihi da'af bi amrin akhar ka Abdullahi bin Lahi'a shi kuma Abdullahi bin Lahi'a shi ma a tadlisi shi na farko da ifi shi karan kan shi da bifi ne to he zaman to kuma yana tadlisi to ka gani ai da ufa talib wal matluf kinan ka gani baqiya ba tadlisi bane ba da'ifi bane ba Abdullahi bin Lahi'a shine da'ifi kinan ya zaman to hadisin Abdullahi bin Lahi'a shi da mun karanta shi da'ifi ne kuma ya zaman to yana yin تدليسي دال ما نيتي وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة حديثي وندي زود تدليسي كون مدلس وندي رويته غير مقبول دائما تكون أنواع الضعيف منك باكر باش سيدي إن يازمنتو ثقاني ويصرح بأخذه مباشرا عما روى عنه سنن يصرح يبين a bayyane kuma mubasharatan ya dauko shi daga wani haddasani fulan ya bayyana ko sami'tu fulan wa naji wani ya fadi ko wani ya bani labari to idan ya zamanto ya gayi wannan shine yace sami'tu fulan yaqulu aw ra'aytuhu yaf'al aw haddasani wa nahawihi wa nahuhu kenan wanda yake haka zai zamanto shi irin hadisi shi ana iya karba amma gairuhu wanda ba haka ba zai zamanto hadisin shi da'ifi ne lakin ma ja'a fi sahihai fi sahihai al-bukhari wa muslim bi sighati tadlisi an siqati al-mudallisin fa maqbulun li talaqqi al-a'imma lima ja'a fi hima bil qabul min ghairi tafsir yace amma abin da yazo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim bi sighati tadlisi da siga ta an yi tadlisi a isnadin an siqati mudallisin a cikin siqoki malamai wanda suke siqani kuma suna tadlisi malan yace fa maqbul to wannan ana karbar shi saboda mini da talaqqi al-a'imma ko talaqqi al-umma da kabul kitabai sahih bukhari wa muslim saboda al-umma inda suka yi talaqqi bukhari da muslim littafin su shi yana daga cikin abin da mutum ka duba a hankalce sahih bukhari da muslim Imam al-Bukhari wa shikara ya mutu. Imam al-Bukhari wa shikara ya mutu. Dai san kan sis mil hijri ya mutu. Sannan Imam Muslim wa shikara ya mutu. Turwasan kat ya mutu Imam Muslim manta ya mutu. To ka duba tun lokacin suka buga litayin su. Jil nawa ya. Ko wani jil in yazo ya talaqqa al-qabul bi hadha al-kitabayn ko wani jili in yazo wannan litattafan dai an gagara ba samu ba wanda al'umma ta yi ittifaki akan ingancin su bayan littafin Allah al-Qur'ani wannan Bukhari ne sai Imam Muslim to jil nawa akai dauka tun daga turwasa yanzu muna milkat san kadin 11 sai yanzu a samu a zirjabar yanzu yana hadisi wai 500 ne a ba yau ina malaman da suka wuce ina malaman da suka zo suka wannan karni 11 ayi karni 11 da littattafai da littafi tun karni 11 ana tsayiya da su malamai suna karanta su Ibn Hajar yazo yayi fatwa bai bancin shi akwai na Ibn Rajab bancin shi malamai diya sun karɓi littattafan sun yi aiki da su sun bincika sun yi bincike to kuma ka san dai wanda yazo yana cewa wani wannan ba a ce ba ma asumai ne ba amma dai kai mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bari Bukhari zai ko kitabin zai sai yayi nafila raka abiyu a cikin rauda kun yake bawwa babi a cikin litafin shi babi nawa ya cikin litafin shi ko kuma kitabu nawa ba mun kitaba ga shi to ka gani kayan da sannan da sharuɗin da ya dora ma hadisi da kuma irin mahulkin da akan mahulkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana mushugulutu ne ko yana mushugulutu ne yaje wajen masu fasar da mahulki suka ce mashi a zai kore wata dauda daga abin da ya sha yanayin sallallahu akwai wasu abubuwa ilhama ce kawai ta sama mutum ya zamanto ya yi sai yanzu a samu to yanzu karni 11 da ya zamanto al'umma sun yi talakai wannan littattafan karni ba shekara ba ba shekara 11 karni shekara 100 to ka san dubu da ɗari an yi ittifaqin kabulin abu kuma ba babu mutane ba da mutane ba babu masu ilimi ba da masu ilimi
kuma kai Algeria
Algeria